الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 29 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 2 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene matsayin kaurace ma wato mutum kamar misali kuna zaune da mutum shin kana iya kaurace masa ko kuma ba za ka iya kaurace masa ba lalle kaurace ma mutum takan zama wajibi har izuwa lokacin da zai dawo kan hanya ga mutumin da aka wayi gari ya zama fasiki ma'ana mutumin da yake mara da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan aka ce mara da'a shine wanda ke aikata ayyuka na sako ko kuma mutumin da baya bada iya abubuwan da Allah ya wajabta masa kamar misali mutumin da baya sallah ko mutumin da baya da'a ga mahaifansa ko baya sadar da zumunta da abin da ya kama da haka ko mutumin da yake aikata ayyuka na sako abubuwan da Allah ya haramta to kaurace masa na zama wajibi har a kai lokacin da zai gyara halayensa amma in an tabbata in an kaurace masa zai ƙara ci gaba da waɗannan ayyuka na sako to a lokacin nan kaurace masa baya halatta dole ka ci gaba da zama da shi ka ringa jan hankalinsa kana yi masa gargadi in ka tabbata jan hankali da gargadi da zaka yi masa zai yi amfani in dai ka tabbata jan hankali da nasiha da zaka yi masa zaka yi amfani to a wannan lokaci baya halatta ka kaurace masa kenan anan abin da muke so mu gane wanda in an kaurace masa ana kyautata zaton zai gyara halayensa ya dawo kan hanya to shine ya zama wajibi a kaurace masa amma wanda aka tabbata cewa idan an kaurace masa ci gaba zai yi da waɗannan ayyuka na rashin da'a to baya halatta a kaurace masa zama da shi ya zama wajibi a yi ta jan hankalinsa tun anan kusa a cikin littafin akdari yake cewa wala tahillu lahu suhbatu fasikin wala mujalasatuhu li ghayri darura yana cewa abutar fasiki da zama da shi baya halatta ga baligi musulmi sai da larura duk mutumin da aka tabbata fasiki ne to zama da shi baya halatta sai da larura in ya zama tilas bayan da zaka yi don haka dalilai sun tabbatar da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi manzon Allah ya bayyana mana wato ya tantance mana tsakankanin fiyayyen abokin zama da wanda yake mummunan abokin zama manzon Allah ya ce fiyayyen abokin zama wato kamar mai sayar da turare ne mai sayar da turare ɗaya ne daga cikin uku in ma ka ɗau kuɗi ka bashi ya baka ko kuma ya baka kyauta koda baka saya ba bai baka kyauta ba zaka tashi banza zaka tashi kana dan shi idan ka zauna da shi to haka mutumin kwarai idan ka zauna da shi koda kai a karan kanka baka nemi ba cewa yay maka nasiha kuma shi a karan kansa bai saita ka ba to ba zaka tashi wuhi zaka koyi kyawawan halaye da dabi'u daga gunsa mummunan abokin zama manzo Allah ya ce kamar wato mai ziga zigi ne wanda yake ziga wuta a makera manzo Allah ya ce in ka zauna da shi ɗaya daga cikin biyu ne imma ya ziga wuta karan wuta ya tashi ya kona tufafinka ya kona jikinka ko kuma ka tashi kana warin makera kana kauri to haka mutumin kware wannan mutumin banza di yanda za a yi in dai ka zauna da shi yau da gobe to miyagun halayensa da dabi'unsa zaka koya don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake a hadisi ingantacce yake ce mana almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil aw kama qala manzo Allah yace shi mutum na kasancewa akan al'ada da dabi'u na abokinsa manzo Allah yace don haka ɗayan ku yayi nazari ya ga wane ne ya dace yayi abota da shi domin duk wanda ka zauna da shi kamar da shi aboki to halayensa da dabi'unsa in na kurai ne zaka dauka in kuma na banza ne hannu zaka dauka don haka manzo Allah yace to ɗayan ku yayi nazari fa game da wanda zai yi abota da shi ka tsaya ka tantance ka san cewa mutumin kurai ne ko ba na kurai bane kamar yanda wani mawaki shine ƙarfa yake cewa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi yace game da mutum karka tambaya ka ce wai wane menene dabi'unsa da halayensa a'a ja bakinka ka kyale yace ka lura da abokansa domin dukkan aboki mai koyi ne da abokinsa idan ka ga mutum baka san halayensa da dabi'unsa karka tambaya wane menene dabi'ar sa menene halin shi ka tsaya kai nazari ka kalli su wane ne abokan shi idan abokai ne in mutanen kwarai ne to shi ma na kwarai ne in mutanen banza ne to shi ma ga masu shine yace anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu dangane da mutun yace karka yi tambaya game da dabi'unsa da halayensa wa absir qarinahu lura da abokinsa sai yace fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi domin dukkan aboki na koyi ne da abokinsa tambaya ta biyu dan uwa yake cewa wai shin haka ne ana iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirikiri bayan komawar shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda a cikin yan kwanakin nan kwana zuwa biyu zuwa uku a ƙauyen da magaran a nan wani gari da ake kiran shi wai mata mai wai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai shi da iyalin gidansa su Fatima sun bayyana a cikin wani masallaci kuma har aka je ana kwasar kasan masallacin ana jikawa ana shawai ana neman albarka wai kiri da kiri manzon Allah da shi da iyalinsa suka bayyana a cikin masallaci shi wanda yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalin nashi a nan masallaci ma kawo shi ake gaban malamai a zaunar da shi da ka gan shi siffanta mana kamanninsa in ya ce mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza mai kama kaza sai mu koma da tattafan sira sifofin da ya zana in sun yi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko da sun yi daidai da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cha za mu yi masa tacaccen makaryaci ne koda sun yi daidai da sifofin anan ina bayani ne akan abin da ya shafi hatta ma da mafarki tukun ba ma cewa wai wani a yau ya fito ya ce wai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiri da kiri ko a mafarki kace kai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai bayani game da sifofin shi wanda ka gani idan sifofin sun dace ma sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan tabbas shine ka gani domin shaidani baya kama da shi don haka Muhammad ibn Sirin da Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda haka Muhammad ibn Sirin daga cikin tabi'ai duk wanda yazo yace masa yayi mafalkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace siffanta mun shi in ka masa bayani game da sifofinsa sai tabbatar maka cewa shine ka gani amma in ka bada wasu sifofi na daban wanda sun sha bamban da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wani dodo ne ka gani wani shaytani ne ba shi bane ba to maganar cewa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyane kiri da kiri bayan komawar shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala duk wanda ya fada maka haka to in dai kana neman tacaccen makaryaci karka yi gaba in ko kai yarda da haka to ka karyata nassi na alqur'ani domin Allah ya fada wa min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'ath ta gaban su ma'ana duk wanda ya mutu Ubangiji ta'ala yace akwai wani shamaki shi ba a duniya ba shi ba a lahira ba yana wata rayuwa ta musamman ita ce ake kiranta alhayatul barzakhiyya har izuwa yinin da za a tada alkiyama yaya za a yi hankali ya dauka abubuwa nawa na matsaloli suka auku bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin sahabbansa manzon Allah ya taso ya rabe musu rikici ma an samu rashin zuttuwa tsakanin Aliyu Allah ya kara masa yadda da Muawiya wanda har ya kai wato an ja daga to irin waɗannan matsaloli da suka faru shin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso ya ce ku daina ma dan haka akwai wasu hadisai na ƙarya wanda al-Imam Suyuti Allah ya ji kansa a cikin littafin sa mai suna Al-Hawi lil Fatawi ya kawo waɗannan hadisai wai na cewa ana iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayyane a takaice abinda muke so mu sani babu daidai da ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya taba cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido bayan komawar shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala dan haka shi yanzu wannan wanda yake cewa ya ga manzon Allah a wannan masallacin da iyalin shi ar wallahi ma bai iya ba nan kusa to haka abubuwa ne waɗanda suke ba komai yake kawo irin waɗannan abubuwa illa nisantar karantarwar addini da jama'a suka yi wanda wani lokaci wani dan uwa yake faɗa mana nan fa bakin iyaka nan dai wajen mata mai kin nan ya yi gaba kawai wani ya zo ya share wani tudu na yashi ya zo ya tare rine ya yi sifar wani kabari wai ya zo yake ya gaya ma jama'a wai wani waliyi ne ya kauro nan suka zo suna zuba kuɗi yana kwashewa suna kwasar ƙasar suna jika suna sha dan haka abubuwa ne waɗanda suke wanda bai wato abubuwa ne wanda yake duk wanda yake wato mai hankali wannan abu ba zai iya kama shi ba a ce wai ga wai yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ya bayyana dan haka zaka ji duka wata akida ce ta subaye wannan yace wai ya hadu da shi ya bashi kaza wannan yace wai ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyane ya bashi kaza duka abubuwa ne ni da kaina na taba jin kissar wani yana ba da kissar wai a wani dakali a wata unguwa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai yazo ya kwana a wannan dakali waya a wannan da kalin ya kwana waya yana sanda ka jifa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin littafin da ke bayani game da wato muna cikin abin da ya shafi marar lafiya mun karanta baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na addu'ar da ake ma marar lafiya a babi da ya gabata mun fa'idanci hukuncin gaida marar lafiya gaida marar lafiya wajibi farilla ce mai wadatarwa in wasu sun je sun sauke ma wasu inda jama'a za su haɗu gaba ɗaya suki zuwa gaida marar lafiyar da yake da alaka da su to wannan gaba ɗaya sun dau zunubi dan haka gaida marar lafiya haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana kuma mun wuce da hadisin da ke nuna mana girman lada da sakamakon da Allah ya tanada ma duk wanda yaje ya gaida mara lafiya. Hadisi ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada, duk wanda yaje ya gaida mara lafiya da safi, mala'ikun Allah 70,000 za su ringa yi masa salati. Salatin mala'iku ko shine roƙon gafara da jin kai na Ubangiji subhanahu wata'ala gabawa. Mala'ika 70,000 za su ringa roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala da jin kansa har sai an kai yamma. Haka da yamma idan ya koma ya gaida mara lafiya, to mala'ika 70,000 za su ci gaba da roƙa masa gafara ta musamman, da gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala da jin kansa har akai lokacin da zai wayi gari. Kuma manzo Allah ya ce bugo da ƙari ya kasance a cikin wata garka daga cikin garaken aljanna yana tsinkar ƴaƴan itacen yana ci a zuwansa da dawowarsa. Zuwa da zawwa tamkar mutum yana cikin wata garka ta aljanna yana cire ƴaƴan itacen yana ci. Wannan kadai ya ishe mu ya nuna mana fadla ta gaida mara lafiya. Kuma gaida mara lafiya sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama. Idan shi gaida mara lafiyar ya haɗu da wasu abubuwa uku a cikin yini guda, kamar yanda hadisi ne ingantacce, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa yace a cikin kuwa ya wayi gari yana azumi. Abubakar Allah ya ƙara masa yadda yace gani ya Rasulullah. Manzon Allah yace a cikin ku yau da aka wayi gari wane ne yayi sadaka? Abubakar ya daga hannunsa. Manzon Allah ya tambaya a cikin ku a yau da aka wayi gari wane ne yaje ya raka gawa? Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya koma daga hannunsa. Manzo Allah ya koma tambaya karo na hudu a cikin ku a yau wane ne da aka wayi gari a yau yaje ya gaida mara lafiya? Abubakar ya daga hannunsa. Manzo Allah ya ce waɗannan abubuwa hudu ba su taba haduwa ga mumini face sai Allah ya cancanta masa shiga aljanna a gobe kiyama. Kaga kenan anan me zamu fahimta? Ashe gaida mara lafiya sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da aljanna a gobe kiyama. A darasi da ya gabata mun wuce da nau'ikan addu'o'i wanda ake ma mara lafiya, wanda mun samu kusan nau'i shida a gulguje kenan kafin mu ci gaba da darasi na yau. Nau'i na farko shine hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda, hadisin da malam ya shigo da shi a farkon baba. Aisha ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani ya kai masa kukan rashin lafiya da yake tare da ita, aw kanat bihi qarhatun aw jurhun, ko kuma wasu kuraje ko wani rauni, Aisha Allah ya kara mata yadda tace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi usbu'ihi hakaza, tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya turmuza ya karshe cikin kasa. An gane ko wace yatsar ita ce wannan yatsa wadda ake kiranta sababa? An gane ko manuniya kenan a Hausa. Manzo Allah yakan turmuza wannan yatsa a cikin ƙasa, kamar yanda marwayacin hadisin Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Makki sai yayi nuni, sai ya dora yatsar sa manuniya akan ƙasa kuma rafa'aha, sannan sai ya dago ta. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake, a farko sai ya sanya yatsar a bakin sa ya jika ta da miyau, sannan sai ya turmuza ta akan ƙasa, sannan sai ya dora ta a inda wato yake jin, a inda ke akwai waɗannan kuraje ko kuma wannan rauni a jikin sa. Manzo Allah sai ya ce bismillahi turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina, wato yakan ce bismillahi turbatu ardina, wato bismillahi ina neman albarka da sunan Allah, turbatu ardina wannan wato kasar garinmu ce. Lafazin turba anan khabar ne na mubtada, an gane ku wanda yake an shafi kenan mubtada khabar ne an shafi mubtada ai hadhihi turbatu ardina wannan wato kasar garin mu ce diriqati ba'dina damiyan wani daga cikin mu yushfa bihi saqimuna wanda ake warkar da mara lafiyar mu a sababin sa bi iznin rabbina da iznin ubangijin mu subhanahu wa ta'ala to wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ma mara lafiya idan ya kawo masa kukan rashin lafiya sawa'an misali rashin lafiya ce a cikin jiki ko kuma kuraje ne ko rauni ne mutum yayi kenan farko yanda zaka yi sai ka sa yatsarka a cikin baki ka jika ta da miyau sannan sai ka turmuza ta a cikin kasa idan ta dauko wannan kasa sai ka tofa wannan addu'a bismillahi turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina sai ka tofa wannan addu'a sai ka dora abun ciwa wannan kenan in wani ne zaka ma kenan zaka zo da wannan siga kace bismillahi turbatu ardina bi riqati ba'dina yushfa bihi saqimuna bi izni rabbina idan ku kanka ne zaka ma to sai ka dan canza wasu kalmomi daga cikin addu'ar ka ce bismillahi turbatu ardina sai ka ce bi riqati an gane ko bi riqati ko ka ce bi riqi yushfa bihi saqami bi izni rabbi kenan haka zaka canza waɗannan kalmomi guda uku idan ka ce bismillahi turbatu ardina sai ka ce bi riqati sai ka ce yushfa sai ka shahi kenan ba'dina sai ka shahi shi sai ka ce yushfa bihi saqami sai ka ce bi izni rabbi sanan hadisi na biyu a baban hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan je ya gaida wanda ba shi da lafiya daga cikin iyalinsa manzon Allah sai ya shafe shi da hannunsa na dama sai ya yi wannan addu'a sai ya ce Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama kina wannan yana nuna mana mara lafiya in ka je gaida shi zaka yi masa wannan addu'a amma sai ka dafa jikinsa idan namiji ne dan uwanka ko kuma mace ce ce muharramarka sai ka dafa jikinsa abin da ya shafi kamar kai ko zuwa kirji sai ka dafa jikinsa sai ka yi masa wannan addu'a kamar yanda anan Aisha tace wato kana yaudu ba'da ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna manzo Allah sai ya shafa mara lafiyar da hannunsa na dama sai yi wannan addu'a kamar yanda lokacin da yaje gaida Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda manzo Allah ya shafi fuskar shi har zuwa kirji manzo Allah ya masa addu'a shi anan sai kai wannan addu'a kace Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yugadiru saqama haka hadisi na uku a baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda daidai yake da wannan hadisi na biyu shine Anas wata rana yake fada ga almajirinsa Thabit ibn Aslam al-Bunani Allah ya ji kansa Anas yace masa ala arqika bi ruqyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace saurara yanzu bazan yi maka addu'a irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mara lafiya qala bala Thabit Allah ya ji kansa yace kwarai da gaske ina bukatar kai mun qala sai Anas yace Allahumma rabban nasi muzhibal ba'si ishfi anta shafi la shafiya illa ant shifa'an la yugadiru saqama wannan addu'a ba ta da bambanci da addu'ar da ya gabata illa kawai ta fuskar kalimomi amma ta fuskar ma'ana ba su da bambanci kamar yanda bayani ya gabata waccan Allahumma rabban nasi washfi anta shafi la azhibil ba'sa ishfi anta shafi la shifa'a illa shifa'u shifa'an la yugadiru saqama wannan ku sai ya ce Allahumma rabban nasi maimakon azhibil ba'sa sai ya ce mudhibal ba'si
kenan wannan munada ne mudaf wanda an shafi adatun nida ayyamu zihibal ba'si ishfi anta shafi la shafiya illa ant maimakon a wancan addu'a la shifaa illa shifauk anan sai yace la shafiya ba wani mai warkaswa illa anta face kai ya ubangiji na shifaa la yugadiru saqama kenan wannan hadisi na biyu da hadisi na uku in ka je gaida mara lafiya sai ka dafa jikinsa sai kai masa wannan addu'a hadisi na hudu a baban hadisin sa'ad ibn abi waqqas Allah ya kara masa yadda ke fada adani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya gaishe da ni bani da lafiya wannan kwa a shekarar da wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hajjin sa wannan shekara ta wanda aka bude makka da yaki wannan ba shekarar da aka bude makka da yaki ma'ana shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hajjin sa ta ban kwana sa'ad ibn abi waqqas rashin lafiya ta kwantar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi je gidan da sa'ad ya sauka manzon Allah ya je gaida shi manzo Allah ya shafi jikinsa sai ya masa wannan addu'a yace Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan manzo Allah ya masa wannan addu'a yace ya Allah ka warkar da Sa'ad ya Allah ka warkar da Sa'ad ya Allah ka warkar da Sa'ad sai da manzo Allah ya maimaita addu'ar su mu yi bayani a baya wannan yana nuna mana mustahabbancin maimaita addu'a su uku kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa an gane ko in zaka yi addu'a ka maimaita su kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da ya maimaita su uku sai dai addu'ar da tazo a kayyade cewa su ɗaya ake karantawa wanda aka samu nassi ya bayyana cewa su ɗaya ake karantawa to sai ka takaita akan ɗaya amma addu'ar da nassi bai zo ba ya kayyade game da karanta ta to ka maimaita ta su uku sana hadisi na biyar a baban hadisin Abu Abdullah shine Usman ibn Abi al-As Allah ya kara masa yadda ya kai kukan wata rashin lafiya da yake ji a jikinsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sai ya ce masa da'a yadaka alal ladhi ta'allama min jasadik manzon Allah ya ce masa dura hannunka abunda kake ji abunda ke maka radadi daga cikin jikinka manzo Allah yace ya dora hannunsa abun wa qul bismillahi talatan manzo Allah yace kace bismillahi su uku wa qul sab'a marrat sai ka fadi wannan addu'a su bakwai kace a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir ma'anar addu'ar shine kace ina neman tsari da kariya da buwaya ta Ubangiji subhanahu wata'ala da kasaitar sa wa kudratihi wato da girman kudrar shi min sharri ma ajidu game da muguntar abinda nake ji a jikina wa uhadir da abinda nake tsoro kenan ita wannan addu'ar idan ka ji wani bangare a jikinka yana maka radi yana maka ciwo sai ka dora hannunka abu misali in kai ne yake ciwo sai ka dora hannunka a inda kake ji yana maka radadi in ma ciwon ciki ne sai ka dora hannunka akan ciki sai kai wannan addu'a farko ka ce bismillahi sai ka maimaita su uku sannan sai ka karanta wannan addu'a su bakwai shine a'udhu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir mun yi bayani a baya in wani ne zaka ma wannan addu'ar kenan sai ka dora hannunka a inda yake jin radadin an gane ko sai ka dora hannunka in kuma wuri ne wanda kai ba za ka iya dora hannunka ba to shi yana iya dora hannunsa sai kai masa wannan addu'a sai ka ce u'izuka bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir bayan kai bismillah su'u sai ka ce u'izuka bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhadhir u'izuka bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidu wa tuhadhir maimakon in kai ne zaka ma kanka min sharri ma ajidu wa uhadhir kenan in dan uwanka ne namiji zaka ma sai ka ce min sharri ma tajidu wa tuhadhir kuma a farko sai ka ce u'izuka maimakon a'udhu idan ko mace ce ce sai ka ce uizuki bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma tajidina wa tuhadirin min sharri ma tajidina wa tuhadirin. Sannan hadisi na bakwai a baban hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah shine hadisin da muka tsaya kan shi kenan. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عاد مريدا لم يهدره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري. واتو دغا عبد الله دان عباس الله يكرم مس يدا دغا منزال الله صلى الله عليه وسلم منزال الله كي cewa man ada maridan duk wanda yaje ya gaida marar lafiya lam yahdurhu ajalu marar lafiyar da ajalin sa bai yi ba. فقال عنده سبع مرات يا فدو wannan addu'a a gun marar lafiyar wato su bakwai. Kaga wannan addu'a kenan anan me zamu iya fahimta kenan sai ka je wurin marar lafiyar domin inda zarf ce daga cikin zuruful makaniya. Sai ya ce faqala indahu kenan ya fada a gun marar lafiyar sab'a marrat wato su bakwai. Kaga kenan marar lafiya yana fake ba za ka yi masa wannan addu'a, sai in ka je gaida shi ne ka je gunsa sannan za ka yi masa wannan addu'a. Shi ne ya ce man ada maridan duk wanda ya je gaida marar lafiya lam yahdurhu ajalu wanda ajalinsa bai halartu ba faqala indahu sab'a marratin ya faɗi wannan addu'a a gunsa su bakwai. Shi ne as'alu Allah al'azima ina roƙon Allah mai girma rabbal arshil azim ubangijin al'arshi mai girma an yashfiyaka ya baka lafiya. Ma'ana ina roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma ya baka lafiya kamar mai ta wannan addu'a su bakwai. Manzo Allah yace illa afahu Allah min zalika marar face sai Allah ya bashi lafiya game da wannan rashin lafiyar da yake kwance sai Allah ya bashi lafiya. In dai ba cutar ajali ba ce to Allah sai ya bashi lafiya. A takaice wannan yana nuna mana lafiya a hannun Allah take. Allah shi yake ba da lafiya kamar yanda a hadisi da ya gabata addu'ar da Anas yama Sabit ibn Aslam al-Bunani yace addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma marar lafiya Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta shafi la shafiya illa ant shifaa la yugadiru saqama ashahid jai la shafiya illa ant babu wani mai warkaswa in banda kai ya ubangiji. Kaga la nafiyatu lil jins kuma yana daga ciki siga ce daga cikin su yagul hasr wato a samu annafi wal isbat korewa da tabbatarwa. Jai la shafiya ba wani mai warkaswa illa an kaface kai daidai yake da kalmar da kace la ilaha illallah babu wani abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah da ya halicci halittu. Dan haka can yake cewa wa iza marintu fa huwa yashfi Ibrahim alaihi salam Allah ya hakaito mana fadar sa yace wa iza marintu idan nayi rashin lafiya fa huwa yashfi ubangiji na shike warkar da ni. Dan haka mun yi bayani a baya magani sababi ne, wasiya ta likita da yake ma marar lafiya wannan duka sababi ne. In Allah ya ga dama maganin da ka sha zai iya amfani ka samu lafiya, in Allah bai ga dama ba duma ko farmasi za ka hadiya ba yanda za a yi ka samu lafiya. Balantana ma a hankalce ba yanda za a yi mutum ya magani dole sai an siffanta maka shi da kaifiyar yanda ake sha, ba kowane magani ba za ka sha in baka da lafiya. Dan haka kenan ilimi ne wanda yake mai zaman kanshi kuma wanda Allah yake keɓantar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sanin magani. saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Ubangiji ta'ala bai taba saukar da wata rashin lafiya face ya saukar da maganinta. Manzo Allah yace wanda ya sane shi ya sane shi, wanda ya jahilce shi kuma ya jahilce shi. Don haka idan mutum ba shi da lafiya ba laifi bane ba ka je ka tambayi likita ka faɗa masa irin ciwon da yake tare da kai, ya siffanta maka ga maganin da ya kamata ka sha lokaci kaza zuwa lokaci kaza, inda wasu wasiyoyi da zai maka na ka daina kaza ko ka ringa yin kaza, waɗannan duka za ka yi amfani da su sababi ne. Amma ka tabbatar a zuciyarka lafiya a hannun Allah take, dukkan waɗannan abubuwa ka ɗauke shi matsayin sababi ne. In Allah ya ga dama ya yi amfani, in bai ga dama bai ki amfani. Wanda mun yi bayani su da yawa mara lafiya za su zo wajen likita, rashin lafiya kala ɗaya, ce ma wannan je ka sha magani kaza, kai ma je ka sha magani kaza, wannan ya sha ya samu lafiya, wannan ya sha ya kasa samun lafiya. Shi wannan da ya samu lafiya wane ne ya ba shi lafiyar Allah? Wannan da bai samu lafiya wane ne ya hana shi? Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka lafiya a hannun Allah take, a roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka kenan ka ɗauki wannan a matsayin sababi ne, sannan sai ka duƙufa ka ƙasƙanta kai ka kusanci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ayyuka na ibada, ka roƙe shi da sunan cewa ya baka lafiya. Amma cewa magani kaza da na sha ai shi ya warkar da ni, wannan shirka ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. In ka yi ƙudurin cewa wannan magani shi ne ya warkar da kai, to wannan yana iya zama shirka babba. Amma in ka ɗauke shi a matsayin sababi ne, to wannan shi ne ka yi daidai, domin lafiya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take. In tawakkalinka ya kai tawakkali, to ba maganar kuma shan magani, ba maganar shan magani, kamar yadda ƙarin bayani zai zo a hadisi na gaba. Kenan a taƙaice, wannan na daga cikin nau'ikan addu'ar da ake ma marar lafiya. Marar lafiya in dai ajalinsa bai yi ba, in dai aka masa wannan addu'a su bakwai lokacin da aka je gaida shi, to Allah zai ba shi lafiya. Kuma wannan ya wuce maganar cewa bari in jarraba, a'a, duk abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba maganar jarraba. In ka ce ka jarraba ka gani, to wannan ba yanda za a yi tasiri a jikinka, kenan baka yarda ba. Yaqini ake bukata 100 saman 100 ka yarda da cewa wannan addu'a tabbas ne, in dai an yi da izinin Allah a samu lafiya. Wa anhu radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يؤوده، وكان إذا دخل على من يؤوده قال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري. وتدغى عبد الله بن عباس الله يكرمه سيدا كيتي وللما زان الله صلى الله عليه وسلم ya shiga wajen wani baƙauye domin ya gaida shi, ba shi da lafiya. Idan aka ce a Arabi shine sakinul badiya, mazaunin ƙauye kenan. In ma ka ce a Arabi, ko ka ce al-amudi, ko ka ce al-badawi. Sai ya ce wa kana idza dakhala ala man ya'udu, manzo Allah ko ya kasance idan ya shiga gun wanda zai gaida daga cikin marar lafiya, a duk lokacin da yaje gaida marar lafiya, manzo Allah ya kan fada ma marar lafiyar ya ce masa la ba'as, ba laifi, ma'ana karka damu, tahurun insha Allah, wannan rashin lafiya mai tsarkake ka ne game da zunubi, in Allah ya so, tahurun insha Allah. An gane ku? Nan shi ma khabar ne na mubtada, an shafe mubtada, ai haza tahurun insha Allah, ma'ana wannan, ko kuma haza tahurun insha Allah, ma'ana wannan rashin lafiya mai tsarkake ka ce. Lafazin tahur ai mutahhiruka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa lokacin da aka masa tambaya game da ruwan teku, sai yake cewa huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu, ruwan teku huwa tahur, manzon Allah yace mai tsarkakewa ne. To shine anan manzon Allah yakan faɗa ga marar lafiya la ba'as, ma'ana karka damu, tahurun insha Allah, wannan rashin lafiya in Allah ya so, wato mai tsarkake ka ne game da dattin zunubi. Domin ita rashin lafiya ga mumini kafara ce ta zunubi, duk zunuban shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai wanke masa, kamar yadda hadisi ya gabata tun a cikin babu sabr. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه. Maza Allah ya ce babu abin da ke samun musulmi min nasabin na wata gajiya, wala wasabin ko wata rashin lafiya, wala gammin ko wani bakin ciki, wala hammin ko wata damuwa, wala hazanin ko wani bacin rai, wala azan ko wata cutarwa. Maza Allah ya ce hatta shaukatu yashakuha, daidai da kaya da ake takawa in musulmi ya taka. Maza Allah ya ce illa kafarallahu biha min khatayahu, wace sai Allah ya kankare masa zanubansa. To dan haka ita rashin lafiya ba kowa ba Allah yake dora ma sai wanda Allah yake so yake kauna. Kamuwa da rashin lafiya ga mumini alama ce wanda ke nuna Allah yana son shi, yana kaunar shi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi na cikin sahihul bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusibu minhu, duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi sai Allah ya dora masa musiba da bala'i. Rashin lafiya ko musiba ce da bala'i. Haka kuma hadisi ne sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idza ahabba Allahu qauman ibtalahu, idan Allah ya kaunaci wasu jama'a Allah sai ya jarrabe su da wata musiba da wani bala'i. To dan haka kasancewar ita rashin lafiya tana tsarkake bawa game da datti na zunubi. Kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ingantacce yana faɗa, ma yazalu albala'u bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah azza wa jalla wa ma alayhi khati'a. Maza Allah yace ma yazalu albala'u bil mu'mini wal mu'mina, bala'i da musiba ba zai gushe ba da mu'mini namiji da mu'mina mace, fi nafsihi a karan kansa, a cikin jikinsa. Maza Allah yace fi nafsihi a karan kansa, wa waladihi da ƴaƴansa, wa malihi da dukiyarsa, hatta yalqa Allah azza wa jalla, har sai an kai lokacin da zai hadu da Ubangiji subhanahu wata'ala, wa ma alaihi khati'a, daidai da zunubi ɗaya laifi ɗaya babu akan shi Allah ya wanke shi. To dan haka irin wannan kalima in ka je gai da mara lafiya ake buƙatar kai masa irin wannan kalima, ka ce la ba'sa tahurun insha Allah. In bai fahimci ba kalmar, ma'ana baya fahimtar larabcin, sai ka faɗa da yaren da zai fahimta. Karka damu, wannan rashin lafiya mai tsarkake kace game da dattin zunubi. To dan haka shi marar lafiya yana buƙatar kalimomi waɗanda suke masu kwantar da hankali, masu faranta zuciya, domin su irin waɗannan kalimomi su kansu suna daga cikin abubuwan da suke ƙara ma marar lafiya lafiya. Dan haka ake buƙatar likita ya zamanto wato yana da kalimomi waɗanda suke daɗaɗa game da marar lafiya, da shi wanda yake mai jiya ya ringa masa kalimomi waɗanda suke kuma su kwantar da hankali, saboda su waɗannan maganganu suna daga cikin abin da ke ƙara ma marar lafiya lafiya, ko kuma mu ce suke kawo ma marar lafiya lafiya. Shi ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, in ya je gai da marar lafiya sai ya ce la ba'sa, ma'ana karka damu, babu wani tsanani, tahurun insha Allah, in Allah ya so wannan rashin lafiya mai tsarkake kace game da dattin zunubi. Kuma wannan yana nuna mana karka ga kaskancin mutum kace a kamar ni a ce na je gai da wani gaya anan hoba kauye ne fa yazo balaraban kauye ne yazo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na shugaban halitta gaba daya, manzo Allah ya tashi takam takam yake gai da shi. To dan haka ana buƙatar ya zamanto komin matsayin da Allah ya kai ka, to ya kamata irin waɗannan haƙuƙuwa na musulmi karka yi wasa da su, karka kalli matsayin da Allah ya kai ka. Wannan matsayi ne Allah ya kai ka, amma baya hanawa waɗannan abubuwa na kaje kai. Wa ana abi sa'idin al-khudri radiyallahu an anna jibril ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama fa qala ya muhammad اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. رواه مسلم. Wato daga Abu Sa'id Al-Khudri, Allah in kara masa yadda ke faɗa, lalle Jibrilu alaihi salam shugaban mala'iku daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai yace ya Muhammad yace ya Muhammad ishtakait baka da lafiya zamu iya fa'idanta anan halaccin ka tambaye mutum in ka ga yanayin jikin shi ba kamar yadda ka saba ba balai bane zaka iya tambayawa ni amma baka jin dadi ku kamar yadda anan da ya tarro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jibrilu alaihi salam sai ce masa ishtakai shin baka da lafiya qala na'am manzon Allah yace kwarai yace ba ni da lafiya haka abdullahi dan mas'ud kamar yadda hadisi ya gabata a cikin babu sabr wato ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zanzana saboda zafin masassara sai ce ya rasulullahi baka da lafiya manzon Allah yace kwarai yace amma ku annabawan Allah idan ba ku da lafiya linka muku rashin lafiya ake manzon Allah yace kwarai mu annabawan Allah linka mana ake abdullahi dan mas'ud yace amma to in an linka muku rashin lafiya amma a wajen lada linka muku ake manzon Allah yace kwarai haka ne an gane ku in kai masassararka a 40 ta tsaya to ta annabin Allah 80 za ta bada an gane saboda matsayin ku ba ɗaya ba yafi ka matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala kuma juriyar ku ba ɗaya ba dama haka manzon Allah ya faɗa mana ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa tsanani ga jarrabawa a dora musu bala'i da musiba sune annabawan Allah manzon Allah yace thumma al-amsal fa al-amsal sannan sai waɗanda suka dan yi kama da su sannan sai waɗanda suka dan kwatanta ma'ana waɗanda suke mutanen gari kenan gwalgwadon imanin ka gwalgwadon iya rashin lafiyar da gwalgwadon bala'in da za a dora maka domin wani in aka dora masa bala'in da aka dora ma wani ba zai kai labari ba kamar yadda Hausawa suke cewa ciwon da kare ya warke idan akuya ta yi sai yanka to don haka kenan kowa gwalgwadon imanin shi Allah yake dora masa rashin lafiya kenan shi mai imanin gaske za a jarraba shi a wajen musiba a tsananta masa domin a lullunka masa a wajen lada to shine anan yace masa ishtakai yace ya Muhammad ishtakai sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam yace masa shin baka da lafiya manzo Allah yace masa kwarai qala sai jibrilu yayi masa addu'a yace bismillahi arqika yace ina maka addu'a da sunan Allah min kulli shay'in yu'zika game da dukkan wani abu wanda zai iya cutar da kai ina nema maka albarka da sunan Allah game da duk wani abu wanda zai iya cutar da kai min sharri kulli nafsin game da sharrin dukkan wata rai sawa'an ta dan adam ko ta aljan ko ta wata dabba ko ta wani kwari aw ainin hasidin ko kuma idan mai hasada an gane ku aw ainin hasidin ko kuma idan mai hasada domin ayin shine ake kiran shi a Hausa kambin baka wanda kambin baka wata rashin lafiya ce wanda kuma galibi tafi kasancewa a cikin ran mutumin da yake da cutar hasada wanda inda ya kalli abu ya burge shi inda ya ce tabarakallahu to musiba tana iya fada ma wannan abu wani yana da wannan rashin lafiya amma bai san bai yana da ita Allah ne yake jarraba bayin shi da ita kuma galibi kuma mai hasada yana da wannan cutar wanda in ya kalli abu ya kwara masa ido da wannan mummunar zuciya to idan Allah ya nufata wata musiba tana iya fada ma wannan abu gaba ɗaya ya halaka dan haka aka shar'anta mana in kaga abu ya burge kai kayatar da kai to farkon kalima da ake bukata kai ka ce tabarakallahu tabarakallahu haka ake bukata ka faɗa kamar yanda ana cikin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa akwai wani sahabi ana kiran shi Sahal ibn Hunayf ya koma can gefe zai wanka ya tube zai wanka wani sai ya gan shi sai ya ce kai tunda Allah ya halicce ni yace ban taba ganin kyakkyawar fata ta dan adam irin wannan irin fatar Sahal take yanke kawai Sahal sai ya kife ya fadi asume
aka dauko shi aka zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace, ko akwai wanda kuke tuhuma? Suka ce, eh, mun ji wani ya ce kaza. Lokacin da Sahal ya tube zai yi wanka, ya ce shi bai taba ganin fatar da ta burge shi sama da fatar wannan Sahal. Manzon Allah sai ya fusata, ran shi ya baci, yake cewa akan mi ɗayan ku zai kashe dan uwansa. Manzon Allah yace, mi ya hana lokacin da fatar jikinsa ta burge ka kace tabarakallahu? Mi ya hana kace tabarakallahu? A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka kawo ruwa, shi wannan wanda ya tanka Sahal aka sa ya wanke dukkan jefin jikin shi, gabakuwan shi da cikin izarikin shi, aka tare ruwan, sannan aka zubawa mara lafiyar da izinin Allah ya tashi. To wannan shine lakanin, shine maganin. An gane ko? Duk wanda irin wannan cuta kambin baka ta kama shi, wanda ake tuhuma sai a zo da shi ya wanke gabakuwan shi, an gane ko? Ko ya arwalla, sannan cikin wandan shi kenan, izarikin shi sai ya wanke, wannan ruwa sai a zuba ma mara lafiya, da izinin Allah zai samu lafiya. To dan haka ko kai abu ya burge kai, kayatar da kai, to ka ce tabarakallahu. Dan baka sani ba, me yiwuwa kai ma kana da wannan rashin lafiya, zaka iya ma kanka wannan baki kuma ya fada ma, shine a Hausa ake cewa baki, ko kuma shine ake kira da tankawa. Shi kuma abun a cikin ido ne, duk wanda ya kalli abu inda ya burge shi, ya kayatar da shi, to inda yana da irin wannan cuta, inda ya maganta ko bai maganta ba, to wata musiba tana iya fada ma abu. Dan haka ƴan uwanmu mata ai su ne suka shahara akan wannan misali. Yanzu in kamar mace da ɗanta wani ya ce kai rigar wani da ke rika ta ce tabarakallah, wannan kalima ta fi gudana a bakin mata, sun lakanci wannan kalima tabarakallahu, karka cinye shi, haka za ka ji suna faɗa. To lalle haka ne abinda ake faɗa, duk wanda kenan in ma bai wannan baka tunatar da shi tabarakallahu, haka za ka faɗa. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake faɗa, walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah. Shine anan wasu malamai suka ce ana iya faɗar ma sha Allahu, tunda anan Ubangiji ta'ala ya faɗa walaula idh dakhalta jannataka, mi ya hana lokacin da ka shiga gonar taka, qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah, wannan ma in abu ya burge ka sai ka ce ma sha Allahu, wannan abu ne wanda Allah ya so. To shine anan Jibrilu alaihi salam yake ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam addu'a cewa aw aini hasidin, yace ina nema maka tsari da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato game da duk abin da zai cutar da kai, game da dukkan wata rai mummuna ko idan mai hasada. Don haka Ubangiji ta'ala ya faɗa mana wa min sharri hasidin idza hasad, sai yace Allahu yashfika, Allah dai shine zai baka lafiya. Kaga bugu da kari, wannan yana ƙara tabbatar mana lafiya a hannun Allah take, shi kadai ya mallake ta. Wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Sai yace bismillahi arqika, da sunan Allah dai nake nema maka tsari, ma'ana nake maka addu'a. In aka ce wato lafazin arqika an ciro shi ne daga arruqya, arruqya shine addu'a ta neman waraka kenan, da sunan Allah nake nema maka waraka. Ya masa wannan addu'a da ita ya buɗa bismillahi arqiq, kuma da ita yi rihi. A takaice wannan ita ma addu'a ce wadda ake ma marar lafiya. Shin anan tambayar da muke, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya nemi cewa Jibrilu ya masa wannan addu'a? Ba shi bai nema, dan duk wanda tawakkale shi ya kai bango, ya kai karshe, in ba shi da lafiya ba maganar ya sha magani, ba maganar kuma ya nemi cewa ai masa addu'a Allah ya ba shi lafiya. An gane ku? Duk mai son ya kasance a cikin 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama, ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su, in ba shi da lafiya kada ya sha magani, kada ya nemi cewa wani ya masa addu'a Allah ya ba shi lafiya. An gane ku? Sanan da su canhi kar yayi canhi, kamar yadda yace humul ladina la yastarquna wala yataqayyaruna wala yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalu. Manzo Allah ya bayyana mana waɗannan 70,000 waɗanda za su shiga aljanna a ranar kiyama, ba tare da an lissafa ayyukansu, ba tare da an azabtar da su. Manzo Allah yace humul ladina la yastarquna, su ne waɗanda ba sa nema ai musu addu'a in ba su da lafiya, kuma ba sa shan magani. Wala ya taɗayyaruna, kuma ba sa canhi cewa na auri mace mai farar kafa da sauransu. Wala ya ƙtawuna, kuma ba sa yin sakiya, ko ka ce ba sa yin lalas.
shine ake kira alkai in rashin lafiya an yi ta ki warkewa akan sanya karfi a cikin wuta in yayi ja sannan sai a dan daddura a wurin da mutum yake jin rashin lafiyar da izinin Allah za a samu lafiya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yana cewa waraka na kasancewa a cikin abubuwa uku da izinin Allah farko manzo Allah yace shan zuma abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace alhijama wato shine yin kaho abu na uku manzo Allah yace alkayyu shine yin lalas ma'ana a sanya karfi a cikin wuta in yayi zafi a dora manzo Allah yace walakin ni akrahul kay au kama qala manzo Allah yace sai dai ni yace ina kyamar wannan lalas din ina kyamar shi ina kin shi ina kyamar shi amma tare da cewa da izinin Allah akan samu lafiya to dan haka anan in shi mutun ganin damar shi ya maka wannan bai shahi ka ba zaka hana shi ba yayi maka addu'ar kamar yanda anan Jibrilu alaihi salam yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce masa ba karka mu amma kai a karan kanka in tawakkalinka ya kai karka nema cewa ai maka ka bari rashin lafiya ta cika ci lafiya a hannun Allah take inda rabon a meke in kuma daga nan sai wucewa ai fatan cikawa da imani wa ana abi sa'idin al-khudri wa abi hurairah radiyallahu anhuma annahuma shahida ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama annahu qala man qala la ilaha illa allah wallahu akbar saddaqahu rabbuh faqala la ilaha illa ana wa ana akbar wa idha qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika la qala yaqul لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار رواه الترمذي وقال حديث حسن wato daga Abu Sa'id al-Khudri da Abu Hurairah Allah ya kara musu yadda sun halarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ji yana fada manzo Allah yace man qala duk mutumin da yace la ilaha illa Allah babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya illa Allah face ubangijin da ya halicci halittu wallahu akbar Allah shine mafi girma wanda babu wani abu sama da shi saddaqahu rabbuhu ubangijinsa sai ya gaskata shi ubangiji ta'ala da kanshi sai ya ba bawon shi amsa yace kwarai haka ne la ilaha illa ana lalle babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face ni wa ana akbar ni ne sama da kowa da komai ma'ana ni na komai girma wa idza qala idan bawa yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ubangiji ta'ala sai ya fada yace la ilaha illa ana haka ne babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face ni wahdi ni kadai nake la sharika li bani da abokin tarayya wa idza qala idan yace la ilaha illa allah lahul mulku wa lahul hamd babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face ubangiji subhanahu wa ta'ala lahul mulku ubangijin da mallakar kowa da komai ke hannunsa walahul hamd kuma shi ya cancanci dukkan wani dangi ne yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira qala ubangiji ta'ala sai ya fada yace la ilaha illa ana haka ne babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face ni liyal mulku kowa da komai nawa ne domin ya fada tabarakal ladhi bi yadihi al mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir waliyal hamd kuma yabo ni ne na cancanta a yabe ni a duniya da lahira ko a sama ko a ƙasa wa idza qala idan bawa yace la ilaha illa allah babu abun bauta busa cancanta da gaskiya face Allah wala haula babu wata dabara game da daina saban Allah sai da kiyayewar Allah ma'ana babu wani wayo da dabara da bawa zai yi domin ya daina saba ma Allah sai da kiyo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ma'anar wala haula kenan babu juyawa game da saba ma Allah illa bi ismatillahi sai da kiyayewar Allah an gane ko wala haula babu juyawa amma asiyatillahi gabarin saban Allah illa bi ismatillahi sai da kiyayewa ta ubangiji kenan in kaga ka nisanci ayyuka na sako ba wani wayan ka bane ba wata dabarar ka bace tsaro ne da kariya ubangiji subhanahu wataala ya baka taimako ne Allah ya baka sai yace wala quwwata kuma babu wani karfi akan yi ma ubangiji subhanahu wataala ta'a illa billahi sai da taimakon sa kenan in kaga kana aikata ayyukan da Allah yace kai kana masa da'a to ka kubuta game da wayanka da dabararka ba wani karfin ka bane ba wata dabararka bace ba taimako ne na ubangiji subhanahu wataala wala quwwata ay ala qa'atillahi babu wani karfi babu wata dabara akan yi ma Allah da'a illa billahi ay illa bi aulillahi sai da taimakon ubangiji subhanahu wataala qala ubangiji ta'ala sai ya ce la ilaha illa ana haka ne babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya face ni wala haula haka ne babu juyawa daga aikin sako sai da kiyayewa ta wala quwwata babu wani karfi akan yi mun da'a illa bi sai da taimako na wa kana yaqulu manzon Allah ya kasance yana fada man qala ha duk wanda ya fadi wannan addu'a fi maradihi a cikin halin rashin lafiya a lokacin da ba shi da lafiya thumma mata sannan Allah ya masa rasuwa lam taqamhu an-nar manzon Allah yace wuta ba za ta cina man shi a gobar kiyama duk wanda ya kwanta rashin lafiya in dai yayi wannan addu'a to wuta ba za ta cina man sa ba kenan shine yace la ilaha illa Allah wallahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la la ilaha illa Allah lahul mulk wa lahul hamd la ilaha illa Allah wala haula wala quwwata illa billah bakin addu'ar kenan nan muka zo karshen babin da fatan abinda muka fada daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك